Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 1 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Babu da kanin labarai.
To Baballa, a jiya Litinin an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka kai harin harbin kan mai uwa da wadi a wajen wani zaurin taro a Miami, suka kashe mutane biyu. A kokarin yaki da karuwar yaduwar sabon nau'in coronavirus, a jiya Litinin kasashen Faransa da Ingila sun kara kaimin wurin yin allurar rigakafi. Kana a jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diplomasiya sakamakon batun yankin yammacin Sahara da ke arewacin Morocco da ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa imanin mutum 18 'yan bindiga suka kashe a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya.
Yanzu haka sama da mutum 18 wurin ma ba a gane su ba.
Suna nan cikin Berigawo.
Nan cikin Beri yanzu haka. Misalin mutum 15 kuma yanzu haka suna asibiti.
Mai haka kuma za ku ji cewa sabon babban hafsan sojan Najeriya, Banjo General Faruku Yahaya, ya sha alwashin magance matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya.
Nan da yawan su ka biki da mu mutane suke. So sai an samu masu zarata, masu iya bada rahoto wannan su ha gani. A baya da shi kuma lokacin da ya amfani. Kami ai amfani da su. So abinda aka yi da ne yanzu shine in hada karfi da karfi in yi aiki tare da sauran ƴan uwa da jama'a. In Allah ya so za mu ci nasara.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yanzu a ranar hutun karrama gwarazan da suka mutu a filin daga wato Memorial Day, an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kana suka bude wuta da safin ranar Lahadi a wajen wani zaurin taro a Miami, inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar. An ci gaba da samun damuwa a jiya Litinin yayin da wani mutum da aka kashe ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da daraktan ma'aikatar 'yan sandan Miami Alfredo Ramirez ya shirya domin yin Allah wadai ga harin bindigan na ƙarshen mako. Kane ya yi kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan. Mutumin da ya katse taron ya yi ta ihu yana cewa, kun kashe man da ba gaira ba dalili, yayin da ake ficewa da shi daga taron manema labaran. Daga bisani, 'yan sanda sun tabbatar wa jama'a cewa Clayton Dillard shi ne mahaifin wani ɗan shekaru 26 ɗaya daga cikin mutane biyu da aka harbe su har lahira a wajen zaurin taron. A kokarin yaki da karuwar yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya Litinin, kasashen Faransa da Ingila sun ƙara ƙaimi wurin yin allurar rigakafin. Faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin COVID-19. A jiya Litinin an yi wa shugaba Emmanuel Macron da uwar gidansa Brigitte allurar rigakafi. Kamar Brigitte da ni kaina da ma wasu Faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu, yanzu wani sakon Twitter da Macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan Disamba ya kafe. Yanzu a jiya Litinin Faransa ta tabbatar da sama da mutane miliyan 5,700 suka kamu da COVID-19, kana wasu 100,990 suka mutu da cutar, a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar John Hopkins. Ita ba Burtaniya a jiya Litinin ta tabbatar da mutane miliyan 4,500 ne suka kamu da COVID-19, kana mutane 128,044 ne suka mutu sakamakon cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diplomasiya sakamakon batun yankin Sahara da ke arewacin Morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kwatanta ayyukan Morocco na yin sakwa-sakwa da kula da kan iyakarta da yankin Kuwaita da abinda ba za a lamunta da shi ba, kana cin zarafi ne ga iyakar kasar. sai dai ma'aikatar harkokin wajen Morocco tana zargin Spain da cin amana da rashin mutunta amana akan batutuwa tsakanin yammacin Sahara da yankin Catalonia na Spain, inda dukkaninsu suke da masu rajin kafa a ƙasa mai cin gashin kansa. Rikicin ya barke ne bayan da Spain ta amshi shugaban kungiyar rajin neman kafa a ƙasar yammacin Sahara, Ibrahim Gali, domin yi masa jinya ba tare da shaidawar Rabat ba. Ana gaggauta mayar da bakin haure da dama da ba su da yara zuwa Morocco bayan da suka ketara zuwa Creta ta bangaren Spain, amma ana kyale masu yara da dokar Spain ba ta ba da damar mayar da su ba.
To madalla, an jima kadan Baba Yakub zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Yayin da jihar Niger Najeriya ke cigaba da fuskantar har-haren 'yan bindiga a sassan jihar, jiya Litinin 'yan bindiga sun kai hari garin Beri da ke karamar hukumar Mariga, inda suka kashe kimanin mutum 18, cikinsu har da limamin garin, kuma suka kona wani karamin ofishin 'yan sanda. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
Kimanin mutane 18 ne wasu 'yan bindiga suka kashe, a ciki har da wasu 'yan sanda guda 2 a garin Beri ta jihar Niger Najeriya. 'Yan bindigar dai sun auka garin na Beri ne da ke cikin yankin karamar hukumar Mariga da sanyin safiyar Litinin din nan, inda bayanai suka nuna cewa sun share kimanin sa'o'i 3 suna tafka gumurzu a tsakaninsu da mutanen gari da kuma 'yan banga waɗanda ke tare da jami'an tsaro.
Sunana Alhaji Sani Yakubu Sarkin Tasha Beri, sakatare na ƙungiyar sa-kai na garin Beri. To girman asarar da aka yi, a yanzu dai muna da gawan kwamandoji guda 12, domin mutanen nan sun kai kusan awa 2 a cikin Beri. Kin muna ba ta kashe da su saboda sun yi mu ƙarfin makami, mun yi bakin garin mu mun tsare, amma abin ya wuce saninmu, kuma ko da muka ankara sun mamaye garin mu gaba ɗaya.
Abinda muke cike da su yanzu sun kashe mana mutane sama da mutum 18.
A yanzu haka
sama da 18 wurin ma ba a gane su ba.
Suna nan cikin Beri gawa.
Suna nan cikin Beri yanzu haka. Misalin mutum 15 kuma yanzu haka suna asibiti.
Waɗannan 'yan bindiga dai sun hallaka babban malamin garin da ake kira Malam Bello Beri, da kuma ƙona wani ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin Berin. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hari, amma ta ce ba ta da tabbacin yawan adadin mutanen da aka kashe. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane jim kaɗan bayan kammala wani taro da gamayyar jami'an tsaro a jihar.
Sun ba mu da wani tabbacin ƙididdiga mutane nawa ne aka kashe, mutane aka marauni. Kuma idan aka tabbatar mana jami'an tsaro sun tabbatar an bi gidaje, an ga su waye da sauransu, sannan idan za mu yi bayani a gwamnatance, kaga muna yi za mu yi ne da abin da muke da shi a hannu wanda yake sahihi.
To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger. Duk kuwa da ƙoƙarin mu na jin tabakin kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun ya ci tura. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga da ke yawo a kan babura ɗauke da manyan bindigogi na ci gaba da kai miyagun hare-hare na kisan jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub Magere ya dawo da labaran duniya kashi na 2.
An kashe akalla mutane 55 a cikin dare a wasu hare-hare guda 2 a wasu ƙauyuka a gabashin Congo, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin, darin da ka iya zama mafi muni a tashin hankalin yankin da aka kwashe shekaru 4 ana yi. Sojoji da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama na cikin gida suna zargin ƙungiyar masu ikirarin musulunci ta Allied Democratic Forces ADF a takaice da kai samami a ƙauyukan Chabi da wani sansani da ke wani ƙauye a kusa da garin Boga. Ƙauyukan guda 2 suna kusa da iyakar ƙasar ne da Uganda. Ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa an ƙona gidaje kana aka sace fararen hula. Albert Basego, shugaban wata ƙungiyar kare 'yancin bil'adama a garin Boga, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ji duriyar harin ne daga kuka a gidan maƙotansa. A ƙarshe a jiya Litinin an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu a ƙasar New Zealand. Kanan jirage masu saukar ungulu na ci gaba da ceto mutane yayin da ruwan sama kabar da bakin ƙwarya ke ci gaba da haddasa ambaliya a faɗin yankin Centbury. Hukumomi sun ayyana dokar ta ɓaci bayan wurare da dama sun cika makil da ruwa da ya kai zurfin ma'aunin santimita 16 sakamakon ruwan sama daga ƙarshen mako zuwa jiya Litinin. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi a kan samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga yammacin jiya Litinin kafin ya yi sauki. Sojoji sun ba da gudunmuwa wurin ceto mutane sama da 50 har izuwa cikin dare da jirgi mai saukar ungulu samfurin NH90. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta shirya zuwa garin Christchurch da yammacin jiya Litinin domin samun cikakken bayani da kuma ganewa ido.
A gaida Babu Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon babban hafsan sojan Najeriya Manjo Janar Faruku Yahaya ya sha alwashin tunkaran matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Major General Faruk Yahaya, wanda ya yi taro cikin sirri da manyan hafsoshin hedikwatar rundunar sojin kasar, jim kaɗan bayan taron na tambaye shi duba da yadda matsalolin tsaro suka addabi Najeriya ta kowane bangare. Shin ko ta ina zai tunkari wannan al'amari?
Mafi yawa wasu abubuwa kamar irin nana arewa maso yamma da sauransu, ai kaga abubuwa misali a ce mutanen nan da yawan su tabi suke da mu mutane suke, so sai an samu masu zarata masu iya bada rahoto waɗansu a gani a baya da shi kuma lokacin da ya amfani kame a amfani da shi. So abinda aka yi da ni yanzu shi ne in haɗa ƙarfi da ƙarfe in yi aiki tare da sauran ƴan uwa da jama'a, in Allah ya so za mu ci nasara.
Kamar wani ɓangarori za ka mai da hankali sosai?
Yanzu kaga akwai bangaren koyarwa, akwai bangaren atisai, akwai bangaren alaka da sauran services, akwai navy, akwai air force, akwai police, akwai others, sannan akwai sauran stakeholders waɗanda su ma suna gudanar da su bayarwa. Wato in an ka samu kyakkyawan niyya da ƙudurin a ci gaba a yi aiki tare da su, in Allah zai mu ci nasara.
Yan Najeriya dai na da kyakkyawan fatan samun tsaro daga rundunar sojin Najeriya karkashin jagorancin General Faruk, domin ko a baya-bayan nan ƙididdigar da cibiyar FPC ta gudanar yayin da sabon babban hafsan ke jagorancin rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole da aka canzawa suna zuwa Operation Haɗin Kai. Daga lokacin da ya karɓi jagorancin wannan runduna har zuwa makon jiya da aka naɗa shi babban hafsan hafsoshin Najeriya, ƙididdiga na nuna cewa adadin fararen hula da 'yan ta'addan ke kashewa ya ragu da kashi 17, yayin da a bangare ɗaya kuma yawan 'yan ta'adda da sojojin suka hallaka ƙarƙashin jagorancinsa ya ƙaru da kashi 45. Amma duk da haka masu sharhi irinsu Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cewa akwai kalubale a gaban sabon babban hafsan.
Kalubalen da zai fuskanta na yaki da 'yan ta'adda a lokacin da wani bangare na 'yan ta'addan ya yi ƙarfi har ma yana yaƙar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta irin su Abubakar Shekau kenan, wanda har Amurka kanta ta saka lada na maƙudan kuɗaɗe, wanda ƙarshe Abubakar Shekau sai aka samu wata rundunar ta 'yan ta'adda sun ga bayan Abubakar Shekau ɗin kuma suna kama komandodin shi, wasu suna kashe su da sauransu. So kaga tunkarar wannan runduna ba karamin kalubale bane a gaban shi a yankin arewa maso gabas da kuma yakar 'yan ta'adda na bangarori daban-daban, sannan abin da ya shafi abubuwa da suke faruwa a kudancin ƙasa na Tsageru. Amma mun san akwai kyakkyawan niyya tun daga muryar da kwazon shi ya nuna zai iya yin nasara a wannan aiki da aka bashi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Alhaji Awesu Muhammad Giwa Kuta. Ina mai goyon bayan gwamnatin jihar Niger. Dalili na shine duk wani mataki na tsaro gwamnatin Niger tana kokari ta tabbatar cewa mutanen ta sun zauna lafiya, domin ba inda za a yi gwamnatin Niger ta zauna lafiya ba tare da cewa mutanen ta sun zauna lafiya ba. Amma akwai rauni daga gurin gwamnatin tarayya. Na sha faɗi cewa gwamnatin tarayya ba wani kokarin da take yi wanda zai sa mutanen Najeriya su san cewa suna da kariya. Dalili kuwa shine yan sanda ma da ake maganan su, gwamnoni na kasar nan ba su da iko yan sanda, ba su da iko sojoji, sai abinda manyan su wanda shugaban kasa ya nada su suke ba da umarni.
Sunana Honorable Abubakar daga nan Tunga. Wato babu wani kafa da za a samu wai a gwamnatin jiha ta makale da cewa wai laifin gwamnatin tarayya ne abin da ya shafi tsaro a jihar namu jihar Niger. Saboda in ka lura magana ta gaskiya, ta farko shine za mu yi ma mai girma gwamna magana ya rabu da 'yan siyasa ya tuna da mutanen da suka zaɓe shi. Na biyu kuma rashin ƙarfafa ma jami'an tsaro, ma'ana vigilante kenan. Za ka ga a garuruwa daban-daban, misali kaman gwamnan Ondo wancan satin da ya wuce ya raba Hilux guda 50, gwamnan Osun ya raba 50, ƙauren Bauchi ya raba 100. To kaga irin wannan ba kafa bane da ya kamata a ce wai an tsaya sai gwamnatin tarayya ta baya, ita ma gwamnatin jiha tana iya yi zuwa local government. Magana ta gaskiya kenan.
Jama'a barkanku da hutawa, barkanku da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shin gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari tana taimakawa makwabciyar Abuja wato jihar Niger dangane da faman da take da 'yan ta'adda, musamman ta fannin 'yan gudun hijira da ke kwararowa daga ƙauyukan da ake kawo hare-hare? Sannan wani babban kusur ɗan majalisar dokoki na Abuja wanda ke wakiltar jihar Niger ya ce shi yana shakkun akwai ma 'yan Boko Haram a wannan jiha ɗin. Ya ce shi dai gwamnan ne kawai ya faɗa, amma shi bai tabbas. Sannan da yake ita Boko Haram ɗin an ce ta shigo cikin jihar Niger, ga ta kuma ita jihar Niger kusa da Abuja. To sai ya yi kenan game da makomar shi babban birnin tarayya. Da wannan na daga cikin abubuwan da za mu kawo muku a wannan muhawarar ta yau, wacce wakilinmu Mustapha Nasiru Batare shirya mana a tsakanin wannan rubu abokan Lado Sudeja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, sakataren gwamnatin jihar Niger. To bismillah malamai.
SSG akwai matsala ma, ina zuwa Honorable Lado. Ku bari mu ci gaba. Akwai matsala yanzu haka kusan garuruwa abin nan Mina, akwai unguwanni za ka ga 'yan gudun hijira a makarantu da sauran wasu garuruwa. In ka je gwada gasu nan a kusan bangarori manyan garuruwa akwai 'yan gudun hijira bila adadin. Wani tallafi 'yan gudun hijiran nan ke samu daga gwamnatin tarayya? Wannan SSG kuna samu wani tallafi daga gwamnatin tarayya akan 'yan gudun hijiran nan?
Akwai lokacin da aka samu wanda ruwa ya musu ruwa ya kwashe musu gidajensu a sauransu.
Ambaliya.
Na'am. Amma ina tabbatar maka maganar da nake yau, akwai muna da 'yan gudun hijira a Fando gari. Muna da su cewa aka yi wannan abun da ya faru, akwai tallafi da wani da tarayya ta kawo muku. A'a, ba ta kawo ba. Tambayar da aka ma kenan.
Bari ya bada amsa Lado, sai kai bayani. Bari ya bada amsa.
Ai, mu gaba da tambaya ne Mustapha yi. Shine kun so bada amsa. A tsakanin kwana uku da suka wuce a cikin garin nan, muna da 'yan gudun hijira sun fi sun kusa 4,000. Amma duk da yake Lado ya ce gwamnatin ba ta komai, mu ne muka kwashi muka ba su abinci.
Kasan tallafin da gwamnatin tarayyan ta ba 'yan gudun hijira na wannan batun tsaron nan, yi bayani kawai mu ji.
Wannan
Shi honorable Lado wannan tambaya honorable akwai batun tun daga shi har an tabbatar cewa akwai yan Boko Haram a wasu garuruwa na jihar Niger nan wani hadari ke tattare da Abuja fatar gwamnatin tarayya akan wannan al'amari wani bayani zaka yi mana
mana Nasiru waye tabbatar da cewa gidan Boko ba wannan jihar ne da shi ya fito ta gidan Boko a jihar Niger
to kana gaba gaskiya bane koko
sannan baya ga haka ina zuwa baya ga haka nan shin jami'an tsaro ne jami'an sirri da DSS ne ne aka kai su suka kafa kamar da cewa akwai jami'an Boko Haram a jihar Niger da take na biyu wasu akwai barayi akwai bandits wanda suke zuwa suna ko da suna kwace musu dukiyoyin su kuma wannan idan ba kamar ce ba na ku ga ma a shekarar 2011 ba ma kuma sun tashi a kula da kuma wannan sun tashi a kan Abuja kuma Allah ya ce mu kiru da hakan kai su ga Muhammadu Buhari daga an tsaro an karkace wannan abu alhamdulillah amma da yake cewa a nan rashin adalci ne a wayi gari a ce gwamnati kirki ta Abuja ta ce gwamnati su ga Muhammadu Buhari ba ta agaza ma gwamnati ga Abuja ba ta gudumawa
Honorable, bari tambaya zan mai nema don Allah.
Na za mu daga aya a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku da cigaban ta makon gobe in Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato Mustafa Nasiru ba tsare wakilin mu da ya shirya mana muhawara din da ko bakin nasa wannan rabar Abubakar Ladusu Leja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Leja da kuma gare Sale da Abdul da ta hada shirin ni ne Ali Mustafa Sakoto a Washington huta lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baballe a takaice yanzu a ranar hutun karrama gwaraza da suka mutu a filin daga wato Memorial Day an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokin su kana suka bude wuta da safiyar ranar Lahadi a wajen wani zauren taro a Miami inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar. An ci gaba da samun damuwa a jin Litinin yayin da wani mutum da aka kashe masa ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da daraktan ma'aikatar 'yan sandan Miami Alfredo Ramirez ya shirya yana Allah wadai da harin bindigan na ƙarshen mako kana ya kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan. A kokarin yaki da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya Litinin kasashen Faransa da Ingila sun ƙara ƙaimi wurin yin allurar rigakafin. Faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin COVID-19. A jiya Litinin an yi wa shugaba Emmanuel Macron da uwar gidansa Brigitte allurar rigakafi. Kamar Brigitte da ni kaina da ma wasu Faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu, yanzu wani sakon Twitter da Macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan Disamba ya kafe. A jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diplomasiyya sakamakon batun yankin Sahara da ke arewacin Morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kwatanta ayyukan Morocco na yin sakwa-sakwa da kula da kan iyakar ta da yankin Kuwaita da abinda ba za a lamunta da shi ba kana cin zarafi ne ga iyakar kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Kibahiro Jos ne da ya bada umarni kama injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.